This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirinmu na yau Alhamis 19 ga watan Disamba shekara ta 2024 da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Zara Fage da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke da shi ga Zara da kanin labarai.
Shugaban hukumar leken asiri na Amurka ya isa kasar Qatar domin yin wata sabuwar tattaunawa akan yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin Isra'ila da Hamas a Gaza. Kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin sauraron karar da kamfanin da ke da manhajar TikTok ya shigar na hana dokar tilasta shi siyar da manhajar. Wani rahoto da cibiyar kididdiga ta ƙasa a Najeriya ta fitar ya nuna cewa sama da mutane miliyan 2 ne akai garkuwa da su a cikin shekara guda.
Kanin labaran kenan. Jiya shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da kasafin kuɗi mafi girma ga majalisar tarayyar ƙasar da masu kula da lamura ke cewa a gani a ƙasa.
Talakan Najeriya ba lokacin da ya tsinci kanshi a cikin kunci da azaba kamar wannan lokaci. Idan aka gama wannan gangar kuma zai ƙara jin wani abu da ya shafi kasafin kuɗi ba sai wata shekara.
Sai akwai bambanci ne tsakanin kasafin kuɗin da shugabannin gwamnatocin ƙasashe kamar Najeriya ke gabatarwa da na ƙasashen da suka ci gaba.
Babban bambanci shine in ana so ya kawo ci gaba a ƙasa ba wai kurun kasafin kuɗin bane, dole ne a yi tunanin menene ya kamata a yi a cikin ƙasa domin ya taimaka.
Sai kuma shirin domin iyali da ke bibiyar waɗansu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar a wannan shekara da ke ƙarewa. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga Zara da halin da duniya ta waye gari.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Shugaban hukumar leken asiri ta CIA William Burns ya isa kasar Qatar a jiya Laraba domin yin wata sabuwar tattaunawa akan yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin Isra'ila da Hamas a Gaza tare da buƙatar kuma kubutar da Isra'ilawa kusan 100 da mayakan Hamas din suka yi garkuwa da su. Burns zai gana da jami'an Qatar kamar yadda wasu kafofin yaɗa labarai suka rawaito. Sannan akwai yiwuwar za a iya cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a ƙarshen makon nan. Dani Danon jakadan Isra'ila a Majalisar Ɗinkin Duniya ya shaida manema labarai cewa a yayin da muke ci gaba da tattaunawa kan yarjejeniyar sakin mutanen da Hamas ke garkuwa da su, muna fatan za a iya cimma matsaya kan yarjejeniyar. Kafofin yaɗa labarai sun bayar da rahoton cewa za a iya kulle yarjejeniya a matakin farko na tsawon kwanaki 45 zuwa 60 tare da sakin mutane kimanin 30 da aka yi garkuwa da su da kuma musayar fursunonin Falasɗinu. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya gana da shugaban kungiyar tsaro ta NATO Mark Rutte da shugabannin kasashen Turai a Brussels a daidai lokacin da Ukraine ke kokarin karfafa matakan kariya daga sojojin Russia. Gabannin tattaunawar Russia ta sake kai wani hari ta sama a cikin dare a Ukraine, inda gwamnan yankin Cherkasy ya faɗa ta kafar Telegram cewa sojojin saman Ukraine sun kakkabo jiragen Russia marasa matuƙa guda 13. Ya ce babu wata barna da makaman suka yi a yankin, yayin da gwamnan Kamalyansky shi ma ya ce sojojin Ukraine din sun kakkabo jirage marasa matuƙa 2 a yankin. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar da cewa ta lalata jiragen Ukraine guda 2 a yankin Belgorod tare da wani mara matuƙi a Brinsk da kuma wani a yankin Kursk. A jiya ne kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin sauraron karar da kamfanin BitDance dake da manhajar TikTok ya shigar na hana dokar tursasa shi siyar da manhajar kafin ranar 19 ga watan Janairu. Alƙalan basu dauki matakin gaggawa akan bukatar ta TikTok ba. Kamfanin dai ya daukaka kara ne akan hukuncin da wata karamar kotu ta yanke. Kimanin Amurkawa miliyan 170 ne suke amfani da manhajar TikTok. Majalisar Dokokin Amurka ta zartar da matakin ne a watan Afrilun da ya gabata bayan da shugaba Joe Biden ya sanya hannu akan dokar. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta ce TikTok tana barazana ga tsaron Amurka saboda manhajar na samun damar yin amfani da bayanan miliyoyin Amurkawa, inda TikTok ta ce ba ta da wata barazana ga tsaron Amurkan. TikTok sun nemi kotun da ta dakatar da dokar, inda suka ce ya sabawa kariyar 'yancin faɗin albarkacin baki a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin Amurka. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kada ni sanan gaba kadan zara za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu da batun kasafin kuɗi da shugaba Tinubu ya gabatar ga majalisar tarayya jiya na naira triliyan 47.9 da ya yi wa lakabi da kasafin farfadowa. A hirarsa da wakilinmu na birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari, Dr. Gazali masanin tattalin arziki ya bayyana cewa akwai abubuwa da dama da za su sa kasafin kuɗi ya iya yin tasiri tsakanin al'umma.
A cikinsa hadda biyan bashi da za a yi na naira triliyan 15.8. To kaga idan ka lura shi wannan kasafin kuɗin na 2025 akwai gibi, saboda gwamnati a kasafin kuɗin ta tsara za a samu gibi na biliyan 13. Kuma ka san shi a kowane kasafin kuɗi masana tattalin arziki suna yin harsashen wasu abubuwa na tattalin arziki da za su faru. Misali, ana sa ran shi wannan kasafin kuɗin idan an yi shi hauhawa farashin kaya za ta faɗo zuwa kashi 15 cikin ɗari. Ka san yanzu hauhawa farashin kaya kashi 34.6, to ana sa ran shekara mai kamawa zai ragu zuwa kashi 15 cikin ɗari. Sannan kuma ana sa ran shi ma dala canjinta za ta faɗo daga naira 1,700 za ta iya faɗowa zuwa 1,500, harsashen kenan. Ana harsashen kuma za a fitar da mai ganga miliyan 2.6 kullun a wannan shi kasafin kuɗin. Sannan kuma akwai wasu wurare da gwamnati take sa ran ta ba da ƙarfi domin a samu sauki, a samu ci gaban tattalin arziki, musamman maganar tsaron nan. Maganar tsaron nan ta hana noma, ta hana mutanen ƙauye jin daɗi, ta hana kasuwannin ƙauye su ci gaba. Wannan shi ya jawo tattalin arzikin nan na kasu sosai. Kuma ai kaga shi kasafin kuɗi ita majalisa aikinta ne ta tabbatar cewa an yi aiki da kudure-kudure na tattalin arziki wajen bibiyar su da tabbatarwa cewa masana'antun gwamnati da hukumomin gwamnati sun aiwatar da shi wannan kasafin kuɗin.
Sai dai a cewar masu rajin shugabanci na gari a Najeriya, babban kalubalen kasafin kuɗi a ƙasar shine galibin 'yan ƙasar ba sa gani a ƙasa sosai. Kwamarar Kabiru Sa'idu Dakata, daraktan ƙungiyar Kaja masu bibiyar yadda gwamnati ke kashe kuɗaɗen jama'a, ya fayyace dalilan hakan.
Talakan Najeriya ba lokacin da ya tsinci kanshi a cikin ƙunci da azaba kamar wannan lokaci. Domin a lokaci irin wannan zai ji ku 'yan jaridu kuna ta faɗa an gabatar da kasafin kuɗi, an ware kaza, an ware kaza, an ware kaza. So wani lokacin idan aka gama wannan gangan aka je ta majalisa a ce an cusa kaza, an yi kaza, an ƙara kaza, 'yan majalisa sun ce su ma a sa kaza, aka gama wannan hayaniyar, so ba zai ƙara jin wani abu da ya shafi kasafin kuɗi ba sai wata shekara. Baya ganin abin a ƙwaryar cin abincin shi. Wannan kuma shi ya sa al'ummar ƙasa suka cire fata a kan duk wani harka da ta shafi kasafin kuɗi.
Me kuka fahimta cewa ya sanya ana tsintar kai a irin wannan yanayi na kamar an maida zancen kasafin kuɗi ya zama kamar bikin shekara-shekara?
Abubuwa ne da yawa. Ɗaya daga ciki shi ne, so da yawa hasashen da ake na inda za a samu kuɗaɗen hasashe ne wanda an san kawai fata ne, amma ba za a iya nasara ba. Misali, za a ce za a haƙo gangan mai kimanin miliyan 2 da doriya. Shekara da shekaru ana wannan fatan amma an san ba a yi. Abu na biyu shine koda dan abin da aka samu din sakin kudin domin gudanar da manyan ayyukan domin su taimakawa al'umma, wannan shi ma ba a yin shi yadda ya kamata. Sannan abu na uku, akwai abu da ya shafi cin hanci da rashawa. Sannan akwai matsala ta shakulatun bangaro da al'umma suke yi. Kasafin kudi idan ka dauke kundin tsarin mulkin kasa, constitution kenan, babu wani kundi da yake da muhimmanci kamar kasafin kudi. Amma al'umma sai a shakulatun bangaro, ba a damu da abubuwan da suke ciki ba, ba a damu da wayan majalisu kaimi na tarayya domin su tabbatar da cewa sun yi aikin su na saka ido na oversight function, tabbatar ayyukan da aka ce za a yi ana yin su kuma ana yi masu nagarta. So wannan halin ko kula da ake nunawa ba shi ma yana bada gudunmawa ake ganin cewa kasafin kudin baya yin nasara, musamman abin da ya shafi manyan ayyuka shekara da shekaru al'umma ba sa gani a ƙasa.
Bayan karɓar daftarin kasafin daga shugaba Tinubu, shugaban majalisar dattawan Najeriya Senator Godswill Akpabio ya ce kasafin shekara ta 2024 da ke karewa zai ci gaba da aiki har watan Yuni na baki, wanda hakan ke alamta cewa kasafin 2025 da aka gabatar din zai fara aiki ne nan da watanni 7 masu zuwa. Muhammad Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida na Kwari, ga zara da ci gaban labaran duniya.
Wani rahoto da cibiyar ƙididdiga ta ƙasa ta fitar a Najeriya ya nuna cewa sama da mutane miliyan 2 ne aka yi garkuwa da su daga watan Mayun shekarar 2023 zuwa watan Afrilun shekarar 2024. Rahoton ya ce 'yan Najeriya sun biya kuɗin fansa har dala biliyan 1.42 ga masu garkuwa da mutane a cikin shekara guda. Rahoton ya kuma bayyana cewa fiye da mutane 600,000 ne aka kashe, yayin da aka yi garkuwa da mutane sama da miliyan 2 a faɗin ƙasar. 'Yan ta'adda masu ɗauke da makamai da aka fi sani da 'yan bindiga suna haddasa tashe-tashen hankula a yankin arewa maso yamma da arewa ta tsakiyar Najeriya. Rahoton ya ce kaso 91% na garkuwa da mutanen na neman kuɗin fansa ne, yayin da kashi 2.4% suka danganci manufofin siyasa da ta'addanci da sauran miyagun laifuka. A watan Disambar shekarar 2026, Sudan ta Kudu za ta gudanar da babban zaben kasar da aka dade a Najira. An da shirye yin zaben a wannan wata, amma aka dage shi saboda wasu dalilai da suka hada da bukatar karin lokaci don kammala kidayar jama'a da tsarin mulki da yin rijistar jam'iyyun siyasa. Dage zaben ya kara wa'adin gwamnatin rikon kwarya ta hadin kan kasa karkashin jagorancin shugaba Salva Kiir. A Bendengo Akok, shugaban hukumar zaben Sudan ta Kudu, a wata hira ta musamman da murya Amurka, ya ce dole ne kasar ta kasance a shirye domin kada kuri'a. A makon da ya gabata, Nicholas Haysom, shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya a Sudan ta Kudu, ya gargadin cewa rashin gudanar da zabe na iya sake haifar da tashe-tashen hankula da kuma kawo cikas ga hanyar samun kwanciyar hankali a Sudan ta Kudu. Sudan ta Kudu ta sami 'yancin kai ne daga Sudan a shekarar 2011.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Zara Aminu Fage ta karanto. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa nan ba da dadewa ba al'ummar kasar za su gani a kasa a kokarin da gwamnatinsa ke yi na farfado da tattalin arzikin kasar da inganta rayuwar al'umma. Shugaba Tinubu ya ba da wannan tabbacin ne a zauren majalisa yayin da ya gabatar da kasafin kudin shekara ta 2025 na naira trillion 47.9, kasafin kudin da ya dauki hankalin 'yan Najeriya a ciki da wajen kasar. To ta haka na tambayi Professor Samuel Zalanga na Jami'ar Bethel a nan Amurka abinda ya bambanta kasafin kudin da ake gabatarwa kasashe kamar Najeriya da wanda sauran kasashe da suka ci gaba suke gabatarwa, sai ya bayyana cewa
babban bambancin shine in kaman anan za a izancen kasafin kuɗi in ana so ya kawo ci gaba a ƙasa ba wai kurun kasafin kudin bane, dole ne a yi tunanin menene ya kamata a yi a cikin kasa domin ya taimaka ma yadda za a yi amfani da kudin, domin wata rana ko kana da kudi idan baka yi amfani da shi yadda ya kamata ba, ba zai kawo canjin da zai kawo cigaba a kasa ba. Eh kenan. Na biyu, anan idan kamar akwai mutane da aka zabe su suna wakiltar wasu a majalisa, to sau da yawa zaka samu cewa mutanen da suke wakilta suna da sanin abubuwan da yake gudana, suna da cikakken ilimi da sani game da yadda tattalin arziki yake da kuma yadda ake gudanar da harkokin gwamnati. To saboda haka idan shi wanda yake wakilta ya tafi can majalisa, ba zai iya yin komi kurin kamar bisa ga ra'ayinsa ne shine kurin yake da iko ba, domin akwai mutane wanda wata rana sun fi shi ilimi ma, ko sun fi ta ilimi ma, ko sun fi su sanin abin da ma yake akwai. To wannan yakan taimaka masu 'yan majalisar su yi abin da ya kamata, in ba haka ba zuwa wani lokaci can wanda suke wakilta za su ce musu ba mu yadda da kai ba, ko ba mu yadda da kai ba, ko kuma ba mu yadda da abubuwan da kuke yi ba. So wannan yakan taimaka sosai. To amma in an duba a Najeriya za ka samu cewa mafi yawan mutane mu, ba wai ina faɗan wannan don in raina mutane wayo ba ne, kuma akwai mutane mu da yawa wanda ba su cikakken bayani game da yadda harkokin gwamnati suke tafiya, wasu su kuma ba wai ba su da ilimin ba ne, ko kuma ba su da sanin ba, amma saboda yadda kaman ba su da cikakken yarda da ƴan siyasa din, domin suna ga kaman koma me suka ce za su yi bisa ga yadda abubuwa suke faruwa a Najeriya, su masu wakilta kurun din sun je can suna damuwa da harkokinsu ne, amma ba suna damuwa da harkokin jama'a ba. To wannan yana ɗaya daga cikin.
To akwai wani abin da kake ganin su talakawan da kake maganan nan za su iya yi da irin wannan kasafin kuɗin zai iya yin tasiri a rayuwarsu?
Za su iya yi, kuma mutum ya dubi irin wannan tambayan idan mutum zai ansa shi. Ni sau da yawa nakan ce mutane idan akwai wani abu kamar haka da muke so mu sani, sai mu tambaya mu fahimci abin da yake faruwa a Najeriya, misali kamar yadda kika bayyana. Amma sai mu ce akwai wani wuri a duniya inda mutane suka fuskanci damuwa kamar wannan, in mun samu sai mu ce to ya suka yi, a kuma yaya wannan abin ya kawo taimako. Mutum ya zauna ya duba, akwai kasashe da yawa wanda in an tashi ma za a yi tattalin arziki, za a yi wani taro kamar a gari-gari ko wani abin nan wanda jama'a za su ba da ra'ayinsu, ba wai kurun 'yan majalisa ne da wasu ma'aikatan gwamnati a sama can za su je su zauna su ce to ga abin da za a yi ba. Wannan abin shine babban abin da ya kamata a yi.
A cikin wannan kasafin kuɗin, ilimi na ɗaya daga cikin ɓangarorin da ya sami kaso mafi tsoka. Menene kake gani ya kamata a ba fifiko a wannan fannin ilimin da ake ta samun koma baya a cikin shekarun nan kasancewar ka ƙwararre a fannin ilimi?
Wannan babban tambaya ne, kuma tambayan tana da muhimmanci domin ni da nake magana dan talaka ne, kuma inda ba don taimakon gwamnati a lokacin da nake yaro ba, iyaye na da ba za su iya biya mun kuɗi in je jami'a ba, amma gwamnatin Najeriya da gwamnatin jihar Bauchi suka taimaka min na tafi makaranta. Shi yasa har yau ina tunanin cewa ba zan iya gama rayuwa na ban koma in je yin wani abu wanda zan bada wanda kaman zan taimaka mutane saboda kuɗin da aka kashe a kaina ba. To abin da nake nufi a nan shi ne, za mu dubi rayuwar ɗan adam ne a tarihi gaba ɗaya, mu ce menene aka iya yi game da zancen ilimi ko da da akwai kuɗi.
Ƙwararre a fannin nazarin halayyar ɗan adam Professor Samuel Zalanga, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, ba roƙi ka sauka baiwa.
Ya kamata government ya duba matan da suke da kokarin nema, ya iya ya ba su in form of loan. Ghana, taxes is killing us.
Ba mu cin balance Ghana.
Komai da suke son su yi, in suka tashi suka saya sun iya su yi, a inganta musu iliminsu.
Yadda muka yaye kallabin shirin kenan a kasar Ghana, Alhamis ta uku a wannan shekara mai karewa. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Barkamu kuma da ganin Alhamis ta biyun karshe a shekara ta 2024. Kamar sauran kasashen nahiyar Afirka, mata a kasar Ghana suna nuna hazaka sosai a fannin sana'a da kokarin dogaro da kai, sai dai sun bayyana cewa sun dandana kudin su a shekarar da ta gabata suka kuma nemi gwamnati ta sake lale kamar yadda matan da suka hada da yar kasuwa Hannatu Muhammad da Kamayya Zakariya da kuma wata jami'a dake aiki a ofishin bada lasisi suka bayyana wa wakilinmu Hawawu Abdul Karim
yanzu mata suna son makeup dinki fashion dinki kenan fashion aha isa inda akai aka bude irin babban wuri haka an zuba machines kai kwararo aka a samu employ mata without maybe but one huge amount of kudi ba kadan dai eso ka samu kai ma you should keep yourself busy cuz in kai ka koyi wannan abu in kai ka pass out kai kuma ka je ka bude shago ka employ wani
ayyuka dai kaman makeup
hakan ga dinki
ga sunan dai
maybe government ma ya ce ya sase maybe in machines ne in brushes and makeup ne amma sai finki so ne you'd have to maybe pay something small ka zo ka koyo in kai ma ka pass ka je ka bude shago kai ma ka kawo wani so wannan kadan kadan na ya help a lot ya bai irin yawon banza ana bin maza ana kwana da su don ka samu wani abu kadan ka zo kana
to kuma san da ke kasuwa kuma fa ku tududu jallin ta bai wuce $10 $20 $50 ya da ai gwamnati ta taimaka musu
ya kamata government ya duba matan da suke da kokarin nema ya iya ya ba su in form of loan da ba interest kudin nan dai da da'a baka kai aiki da shi wani kuma an ya ba su in a form of kayan da suke sayarwa misali suna sayar da kayan shinkafa mai kayan konko an ya ba su wannan kaya shi a ba su yanda da su suna biyan shi in kada in daily ne in weekly ne saboda a karfafa jallin ya zauna aha kuma ya kamata a waye mamata kansu because kana zama abin da kake tunani in me shi ko in babar ya ga muhimmancin abin da yake yi ba aka bar mata su san kaman they are capable of everything sun iya su yi komai da suke son su yi in suka tashi suka tsaya sun iya su yi shine a inganta musu ilimin su aha school ya zama balle Ghana it's about reading nesa ba introduce aikin hannu kuma cikin school saboda ko dinki yo na iya yin dinki button because of one course in the Navy at JHS yeah isa inka develop inda na develop interest ayo dinki nake yi
isa a fair technical school so I
introduce
school so na duka introduce
one don kaman JHS ma suna wani abu kaman
vocational
studies haka home economics
home econs
the BDT na kaman for mazane kai carpenter da shi
ma ta ma wayan suna yi but I think in my KGSS mu ce ki general art ko science akwai wani vocation ciki a ce akwai wani abu dai da
so that dole ne so that we continue from JHS
just to SS kaya yi kaman shede da kai home accounts ga wani
zaka kai wannan particular aspect no it should cut across
isa ko ki science ma maybe dole ne ki koyi wani abu kaman pedicure manicure ko a ce ki koyi wani abu beauty wani anything about beauty
aikin offices ko ina ya choke
ya choke
without protocol baka samu aiki is a lazy kana school kaya an gwada maka yanda ake make pie cake kaya irin wannan pastries din nan kinga kaya in ka je yawo da CV in ka baka samu aiki ba
ka
baka kafa table kai
ko sai da sayarwa ma
abinci ne an sai a daily bread
mutane na wuce ba da zaka rufa
muka kan ka ci da shi ya kafin maybe ka zo ka samu aikin gwamnati
ya abar a fitar da wannan abu cikin hankalin mutane kaman dole shi ka je aiki office dole abar mutane su san kaman abinda ka koyi duka office ɗinka ne
wuri
abinda kake yi duka shi ya kamata kai and wannan ma yana da ya taimaki gwamnati because ya reduce
pressure
for school kuma matan da ke cikin sana'an da kansu kuma fa wani hanya kuke ganin gwamnati zai taimaka ya improve sana'an ku
don yawa taxes
na kashe mu we are dying
duba just yaushe ranar Monday na je su kai airport duty as at 2020 na je clear kaya airport customs 150 cedis 450-500 cedis baka biya ba baka karbi kayan ka ba the taxes are too much they need to do something
yeah too much we can guess
Yeah, it's too much.
It's a bar business of mine are very difficult. But
so Charlie, we wish come on can dollars. Kids say you got no Charlie $50. Come.
What make my $50?
Come on now.
$10 cash. Amanda can be a shipping the clearance. Yeah, okay, $30. Which is very bad. Very bad.
It's a car said the car and kissing. Bama duke and a kin a car where they carry back. It's a couldn't ya choke. Then none in back it take care of a king, but ya can only look at your king clearance, kin reggae kaya. Sabo that I say, it's a car's okay that a man I kick a man I can pay a chiga, but like couldn't the cake is sour. Bashi ya ke fitowa ba balle ma mu zo mu yi batun riba. Taxes in Ghana is choking. Ghana taxes is killing us.
Ba mu cin dollars Ghana
amma
ka jira ka kace da kaya an ce maka dollar ya hau aba ina gaskiya nan ga ko kuma ya ce maka dollar ya hau kuma ga ringa ba dollar muke ci ba she me she she kamar tun da dai ka aika kayan nan from Chang either dollars kake she mu ce mobile money muke yi ko bank transfer nan kuma cedis muke aikawa don cedis muke cin garin ga ba dollar sai ya kamata su duba su yi wani abu airport suna kashe mu it's too much
it's like kind of
shawara ta ku ba wa gwamnatin da matan ma duka da
ke sana gwamnati tax in ya rage tax din like aiki mu ya yi mata kuma su rage cin kudin aiki kana aiki baka cin kudin sometimes it's a tempting akwai abin da kake son ka yi abin da kake ci amma ya kamata aiki ya zauna in gindin aiki ya zauna to ana iya a ci komai daga ciki in ba haka ba kullun ka yi ta aiki da ba
wani nan maybe yana sadda rigan gariban shi mulke shi 50 cedis cire bai gan abu ba ko abin ya 50 cedis amma ya kamata ya cire kudin actual rigan ya kare kan riba profit din nan ko edoki ese meanwhile maka kai wurin ba isa muna sometimes muna yin certain things above our standards she da memu
to wani shawara za ku ba wa mata
matan mu dinga kama kanmu is very necessary kaka ce don kana neman aiki isa ka je a misuse ka a baka kudi ko ka samu wani position wurin aiki no kai ka je kai kan ka je ka neme wurin dinki ka koyi dinki kisu ba wani kudi suke karba ba amma inda kace lalle aikin office kaga office in kuma kana import kaya ne maybe baka kana ganin kamar wani na aiko kaya from Turai kai kuma kana son kai da sentin ba you've not met your target yet neme hanya Accra makwalla kin samu the same thing even if it's a replica yana nan great ki duba wanda kudin ki dai kai ki saya amma kaka yi beyond your standard kadan
to Allah sa ku cimma burin ku na samun ingancin rayuwa a karkashin sabuwar gwamnatin da aka kafa a kasar Ghana zamu kuma sa ido kan ci gaban da ake samu a kasar da suka shafi ci gaban iyali muna godiya ta musamman ga wakilin mu Hawawa Abdul Karim da dukkan wakilan mu da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara ta 2024 da ke karewa sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu nufi kasar Kamaru domin jin inda aka shekara kada ku manta za ku iya samun dukkan batutuwan da muka taba wa shirin domin iyali a wannan shekara ta 2024 da ke karewa a shafin mu na internet viewer Hausa .com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri
kai mata su ne duniya
shirin namu kenan a yau amma kafin mu sallama ga Zara da tishi muhimman kanin labarai
Shugaban hukumar leken asiri na Amurka ya isa kasar Qatar domin yin wata sabuwar tattaunawa akan yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin Isra'ila da Hamas a Gaza Kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin sauraron karar da kamfanin da ke da manhajar TikTok ya shigar na hana dokar tilasta shi siyar da manhajar. Wani rahoto da cibiyar kididdiga ta ƙasa a Najeriya ta fitar ya nuna cewa sama da mutane miliyan 2 ne akai garkuwa da su a cikin shekara guda.
Ta masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, Kamaru da Chadi, karfe 3 agogon Ghana abokan aikinmu su shigo da wani sabon shirin. ga mai sauraro da ya tashi a makare za a iya sake jin shirin baki ɗayan sa a lokacin da muka saba fitowa da hantsi ko kuma a shafin mu na internet voahausa.com za a kuma iya yin tsokaci a shafukan mu na sada zumunta Facebook da X yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin da suka hada da Zara Aminu Fage da ta karanto labarai da kuma Dadi Balawi da ya hada shirin da bada umarni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa ko ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.